uwar kungiyar ma'aikatan da ke aiki a majalisun dokoki na jihohi wato fasance ta umarci ayyanta su shiga wannan yajin aiki na baba sai ta gani biyo bayan abin da ta kira rashin mutunta dokar da ta tabbatar da yancin harkokin kuɗi ga majalisun dokoki na jihohin Najeriya daga bangaren gwamnonin kasar yanzu haka dai zaurika da harabobin majalisar dokokin kowace jiha a Najeriya na ci gaba da kasancewa a garkami Kwamar Bashir Yahaya shine shugaban reshen jihar Kano na kungiyar ta Fasan
doka ce ta kasa wadda ta riga ta fada a sashi na 121(3) cikin baka wanda ya fadi cewa majalisa waje ne wanda yake da zaman kansa haka bangaren gwamnati kuma haka bangaren shari'a to shine muke so mu ga cewa lalle gwamnati sun yarda cewa komai da komai ya dawo majalisa kamar yanda doka ta riga ta fada kuma wannan kusan jihohi kusan 30 kowanne gwamnati sun riga sun sa mata hannu ta yanda za a yi wannan kasafin kuɗi da kuma yanda za a kashe wannan kuɗi kuma wannan kasafin kuɗin shine cewa wanda komai ba abin da majalisa take bukata cewa a ce sai ta rubuta ta nema a yanzu saboda rashin wannan gashin yancin kan cewa duk abin da za a yi a majalisa sai an rubuta wa gwamnati kuma gwamnati ya sa hali kuma ya ba da kuɗi da za a yi wannan abu kuma wannan yakan kawo targaduwa wasu abubuwa domin aka nema ba za a iya samu akan lokaci da ya kamata a yi ba wani kuma ba za a iya samu ba amma aka ware wannan bangare na majalisa da bangare na gwamnati ina ganin komai zai tafi yanda ya kamata
sai dai a cewar Kwamar Umar Adamu Kazaure shugaban reshen jihar Jigawa na kungiyar ta Fasan rashin mutunta yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2001 a kan wannan batu tsakanin uwar kungiyar ta Fasan ta kasa da gauran gwamnonin Najeriya da kuma kungiyar shugabannin majalisun dokoki ta Najeriya shine ya haifar da wannan yajin aiki na sai baba ta gani
dama mun taba shiga wannan yajin aiki bayan an cimma wata yarjejeniya aka muka janye muka dakatar to tunda muka dakatar da wannan yajin aiki a ranar 18 ga watan 7 hijira ta 2021 har wannan rana da muka dawo babu ni abu takamaimai wanda aka cimma a cikin yarjejeniyar da muka yi shiga da su shi yasa yanzu muka dawo wannan yajin aiki kuma ba mu maganar yajin aiki ne da ake ta san mu ma'aikatan majalisa ne wanda suka san doka da oda ba ma wani abu wanda ya saba doka muna bin doka da oda kuma ko'ina a jihohi ana yajin aikin nan bisa tsari da doka
to amma honorable Nasiru Garba dan tine tsohon wakili a majalisar dokokin Najeriya ya ce yajin aikin da kungiyar ta Fasan ke yi na nuna raunin yan majalisar dokoki ne na jihohi
magana ce ta yan majalisu su yi magana da gwamnoni su tabbatar su bi abin da doka ta tsara tun da an riga wannan abar ya zama doka sirran mu shine su zabura yan majalisa su san menene damar su su yi amfani da damar su domin demokradiya ta mike domin kuma a sami kowace bangare na gwamnati yana aikin da ya kamata
masu kula da al'amura na ganin cewar yan majalisar dokokin jihohin ne suka yi wa sarere da damar su lokacin da majalisar dokokin Najeriya ta so dafa musu su sami wannan yanci fiye da shekaru 15 baya wato shekaru kalilan bayan da ita majalisar dokokin ta kasa ta samu nata yancin daga fadar shugaban Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria